yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko shine ubangijin wadanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa dukkanin su bayan ka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki majejeci a duniya da kuma alahira ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa ku sani ya ku bayin Allah lalle akwai fitintunu masu yawa wanda suke faruwa a cikin rayuwa mafi girman fitina kuwa ita ce fitina da take shafar mutum akan abin da ya shafa addinin sa ba fitina da ta wuce a ce fitina ta zo ta warci wani abu na imanin bawa ko kuma ta dauke imanin musulmi ma gabaki daya ta tafi da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu da imanin haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nuni zuwa ga girman musiba ta ainihin wato mutuwa ta sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar wannan duniya din wanda wannan yake gwada cewar lalle alama ce na cewa fitina za ta faru a doren duniya tunda ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama bayya doren duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ya ku mutane duk wanda ainihin musibar mutuwa ta same shi aka masa mutuwa bayana to yana akari da mutuwa ta sai ya samu sassauci domin babu wani mutum da za a masa mutuwa ya zanto yayi asara fiye da mutuwa ta inda annabi sallallahu alaihi wasallama duk mutuwa da za a maka asarar in kana jin cewa kai asara ne to lalle bai kai mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ibnu majah fi da wannan hadisi a wannan kuwa ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama mutuwar sa ba kamar sauran mutuwar sauran mutane bane hatta ma ba kamar sauran annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sanadiyar barin sa duniya sai ya zanto dukkanin annabtaka ta kare a doren duniya babu wani annabi bayan sa wahayi ya kare daga sama zuwa ƙasa an daina yin wahayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa alƙawarin dama cewa zai karɓi rayuwar sa za ta kare rayuwar sa ta wannan duniya din Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa in muka nuna maka wato sashin abinda muke alƙawaranta musu na fitintunu ko kuma mu karɓi rayuwarka to ka sani dai makoman su gabaki daya zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala take Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shine mai shaida akan dukkanin abin da bayi suke aiwatarwa wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ko dai mu barka har mu nuna maka sashin abin da muke musu alƙawari na fitintunu ko kuma mu karɓi rayuwarka kai dai ka sani abin da yake kanka shine isar da manzanci mu kuma abin da yake kanmu shine zamu yi hisabi wato zamu yi wa bayi sakamakon ayyukan da suka aiwatar a gidan duniya wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama kai hakuri lalle fa alƙawarin Allah gaskiya ne in mun ga dama ko mu wada wato mu wanzar da rayuwarka har ya zanto waɗansu fitintunu su zo su faru kana raye ko kuma ma Allah tabaraka wa ta'ala ce na karɓi rayuwarka to lalle ku sani dai cewa makoma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar sa haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda yafi kowa a cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala bayan sa ba wanda ya kai wato anashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to su ma kaf sun kare sun mutu sun bar wannan duniya din wannan yake gwada cewar komai zai iya faruwa kenan domin waɗanda suka fi kowa ba sa doren duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sahabban sa gabaki daya sun bar duniya wannan yake tabbatar da cewa lalle za a samu fitintunu da yawa wanda za su faru kamar yadda aka samu hadisi daga Abi Burda shi kuma ya rawaito hadisin daga babansa yake cewa mun yi sallah ta magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka ce da ya kamata mu zauna mu yi sallar isha ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai muka zauna har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gida sai ya gama a zaune sai yake cewa ba ku gushe kuna nan a zaune ba har yanzu kuna nan sai muka ce ya rasulullah mun yi magariba da kai mun sallaci magariba da kai sai muka ce bari mu zauna domin mu sallaci isha ma tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su lalle kun kyautata ko kuma ya ce lalle kun dace kuwa da ainihin alkhairi wannan jila din da kuka yi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zauna wato a gurin sa a masallaci sai ya daga kansa sama yake cewa yawanci kuwa dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yawan ɗaga kansa sama yana mai yin tunani yake cewa sai manzo Allah ya ɗaga kansa sama sai yake cewa taurari tunda dama bayan sallar isha da zuwa sallar magriba lokacin taurari sun fara fitowa sai yake cewa taurari sune aminci na anashin sama sune tsaro sune anashin aminci na sama idan taurari ya zanto babu su sun tafi gabaki daya to abinda aka alƙawaranta sama kuwa zai zo me aka alƙawaranta sama shine za ta yayyage za ta ainihin karere ta zubo wannan kuma zai faru idan alƙiyama ta zo Allahu tabaraka wataala zai dauke dukkanin taurari daga zarar babu tauraro ko dai a sama kuma to sama za ta kare za ta zubo za ta rugurgudo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni kuma ni ne aminci ga ainihin sahabbaina idan ni na tafi to abinda zai zo sahabbai na alƙawarin Allahu tabaraka wataala lalle zai zo gashi ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana barin duniya waɗansu ma suka yi ridda suka bar ainihin addinin musulunci sai da aka dage da tawfiqin Allahu tabaraka wataala lokacin khalifacin sayyidina Abubakar sa'annan aka samu suka koma cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbaina kuwa sune aminci sune tsaro ga wannan al'umma idan sahabbaina suka tafi to lalle zai zo wannan al'umma abinda Allahu tabaraka wataala ya alƙawaranta ya kaddara musu na ainihin fitintuno to yanzu kuma waye gari babu ɗaya daga cikin sahabbai ko guda ɗaya babu ɗaya daga cikin wanda suka biyo bayan su babu ɗaya daga cikin wanda suka biyo bayan waɗannan babu waɗansu wanda suka ga waɗanda suka ganshi sallallahu alaihi wasallama dukkan su sun bar duniya yanzu shekara 1400 da wani abu raban sama da wato da 300 da wani abu raban sama da gidan duniya to kaga wannan yana gwada me lalle ko shakka babu fitintunu za su iya faruwa ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi da Imam Muslim ya fudda shi yake cewa badiru bil amal fitnan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi gaggawa wajen ayyuka na alkhairi fitnan domin akwai fitintunu fa suna nan zuwa kaqita'il layl fitnan za ta zo kamar wani gefe wani bangare ne ainihin dare idan dare yayi kana gari ko kana kasar da daren yayi a lokacin baka isa ka fitar da kanka kace kai wannan daren ba zai biyo ta kanka ba dole wannan daren sai ya shiga ta kanka yanzu muna raye yau babu wanda a cikin mu daren jiya bai bi ta kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ku yi gaggawa wajen kyawun ayyuka domin akwai fitina tana zuwa kamar yanda kaga duhun dare idan yazo sai dai wani yana da fitila da zai haska ga gaban sa wani yana da fitila da zai haska ga inda zai kwanta wani kuma ba fitila yana tafiya yana tambaya cewa na dan haska mun wani ma babu komai haka zai je har ya fada cikin abin da zai cutar da shi to kamar haka fitina za ta faru a wannan rayuwa ta duniya wani yayi ruku da alqur'ani yayi ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan fitintunu suka zo misali kamar fitinar wani yace kawai ba za a bi komai ba ko ba za mu dauki karantarwa komai ba sai dai karantarwa alqur'ani wanda wannan yana gwada cewa karantarwa alqur'anin ma bai dauka ba domin da ya dauka da ya dauki karantarwa wanda yazo da alqur'ani din sallallahu alaihi wasallam kamar fitintunin wani yazo ya ce kowa ma Allah ne in kai magana ce ai kai din ma Allah ne to waɗansu za su zanto suna da ababan haskawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi saboda sun yi riko da alqur'ani sun yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu kuma suna tambayar waɗanda suke masana alqur'ani masana sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne kwatankwacin waɗanda su babu fitila a hannunsu amma in suka ga basu gane ba sun ga duhu yayi yawa za su ce wani haska mun to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misali a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum zai wayi gari yana mai imani amma kafin yamma zaka iya samun sa ya zamto kafiri saboda an kawo ta mummunar aqida ya yarda da ita ko shi ma ya fada ciki ko kuma ma dai shi ya yarda da masu irin wannan din ai babu laifi kamar wanda suke cewa ai addini ra'ayi ka kyale kowa ra'ayin sa lalle addinin musulunci ba wai ana shin ra'ayi bane sayyidina Ali dan Abi Talib yake cewa musulunci ba ra'ayi bane da ra'ayi ne da an aka zo shafar huffi sai a shafa kasa ba ainihin sama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zai wuni yana mai imani amma kafin gari waye ya zamto kafiri waɗansu zaka samu suna sayar da ainihin addinin su da wani al'amari na gidan duniya da wani wato ainihin dukiya ko dan wani jin dadi na gidan duniya sai mutum ya rabu da imanin sa muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu farkon fitina da ta faru bayan barin Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan duniya shine mutane da yawa suka yi ridda a lokacin khalifacin sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abubakar as-Siddiq ya yake su waɗanda suka yi biyayya ga annabi sayyidina Abubakar suka zauna akan imanin su daga cikin muhajirai da kuma ansarai wato mutanen Makka da kuma mutanen Madina suka dawwama akan ainihin addinin musulunci da ikon Allahu tabaraka wa ta'ala da rinjayen Allahu tabaraka wa ta'ala suka yi kokari Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara suka dawo da waɗannan mutane waɗanda suka bar musulunci bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallama gidan duniya wannan yana gwada maka cewa lalle wancan hadisi magana annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shine aminci ga sahabbansa idan ya tafi fitina za ta iya shigowa to kaga fitina ta fara shigowa kenan tun a wancan lokaci yana daga cikin wato fitintunu da ainihin waɗanda suke ba musulmai ba suke kullawa musulmai shine wato akwai wani mai mulki wani sarki ana ce masa Nuruddin Muhammad Zanki wannan yana daga cikin waɗanda ake masa laƙabi da cewa Malikul Adil wato sarki mai adalci shugaba ne na musulunci sarki ne na ainihin musulmai ya rayu an haife shi a ƙasar wato Suriya a garin Halab shi wannan bawan Allah mutumin ƙwarai ne ko shakka babu kamar yanda malamai suka yi yabo suka rubuto wato yaban malamai ko waɗanda suka rayu da shi a zamaninsa suke cewa shi wannan wato Nuruddin Muhammad Zanki ya kasance yana yin wato sallah cikin dare yayi sallah ya kwanta yayi bacci ya sake farkawa ya dan sallaci wannan bai sake bacci wata rana ya kwanta bacci sai ya tashi da ya tashi daga bacci sai yayi sallah adadin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta masa zai sallata da ya sallata sai ya koma bacci yana koma bacci sai ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama manzala yana cewa da shi ka janye ni matsar da ni daga waɗannan mutane guda biyu din sai ya tashi a firgice da ya tashi sai ya ƙara yin alwala sai ya yi sallah da ya yi salloli ya yi ainihin wuridi ya yi istighfarat ya yi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe shi da yi sai ya sake kwantawa bacci da ya sake kwantawa bacci sai ya sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da shi ka janye ni daga waɗancan mutane guda biyu yana nuna masa su yake wato har ya gane waɗannan mutane din sai ya sake farkawa a firgice a tsorace ya sake yin alwala ya sake yin sallah da ya sake sallah a karo na uku sai ya sake kwantawa yana kwantawa bacci sai ya sake mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama karo na uku yana ce da shi ka janye ni daga waɗannan mutanen fa sai ya sake farkawa a firgice da ya farka yana da wani wato ainihin sakatarensa ana ce da shi Jamaluddin Mausuli sai aika masa a cikin dare din yace yazo da yazo sai ya bashi labari daga shi sai shi cewa ga fa abin da ya faru da shi sau uku yana yin bacci sau uku yana mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya janye shi daga waɗansu mutane kuma ya gane wato surar mutanen inda zai gansu yanzu ma zai ce su ne waɗannan mutanen da ya gani cikin mafarki sai shi wannan wazirin nasa yake ce da shi to me kake yi anan ai babu sauran bacci kuwa abin da ya kamata shine yanzu a cikin daren nan ka shirya kayanka ka tafi zuwa ga Madinatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ina baka shawari cewa ka koye wannan abin da ka gani a cikin zuciyarka mu tafi Madina din sai ya ce to ka shirya mu tafi ya umarci mutane wato kimanin mutum 20 suka daura kayansu ya kama hanya daga ainihin Suriya zuwa ga ainihin Madina a cikin kwanaki 16 suka isa wato ainihin garin Madina yayi sallah a ainihin Raudatul Nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna mutanen garin
cewar ga Malik Nuruddin Zanki ya iso garin Madina aka zo aka cika gurinsa aka taru da yawa a gurinsa domin an ga wato isowarsa tare da ainihin tawagarsa aka zo wannan ya zo a gaisa wannan ya zo a gaisa ya fara tunanin ya zai fito wa mutane domin wannan mafarki da yayi fada musu zai yi yaya zai yi shi kuma wazirinsa yana ba shi shawarar cewa
kar ka gaya mutane me yake faruwa, kawai dai me abin da ya kamata. Sai ya nemi shawarinsa cewa to me ya kamata mi, sai ya ce ai abin da ya kamata tunda dama gashi mun dauko dukiya mai yawan gaske mun taho da ita, to ka gaya wa mutanen garin nan ka ce su rubuta adadin su gaba daya, kowace anguwa su rubuto yawan mutane din cewa dama mun zo ziyara ne zuwa ga nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma mun zo da wannan dukiya domin mu raba sadaka ga ainihin mazauna garin Madinatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa sai ya ga mutane haka cewa ku rubuta duk wanda yake tare da ku a garin Madina. Suka rubuto mutane, suka sa ranar da za a zo a karbo wannan sadaka, mutane aka rinka fitowa ana karban sadakoki, ya zamto kusan kowa ya kare a garin Madina. Shi wannan wato sarki ya tambayi mutanen Madina waye kuma ya ragowa wanda bai karba ba, aka ce ai ba wanda ya rage bai karba ba. Yace ku kara dai tunani, ku wato ku zakulo duk wanda kuka san yana rayuwa a garin Madina alhali kuma bai samu wannan kyauta ko wannan sadaka ba. Can sai wani yace da shi akwai waɗansu mutane anan suna makwabtaka da masallacin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama su biyu, amma waɗannan mutanen kwarai ne ko mutane ne masu karfin dukiya, domin sun zo nan garin wato daga ainihin biladul maghrib, wato daga yankin wajen Morocco suka zo, daga nan haka suke sun zo nan garin Madina da dukiya mai yawan gaske. Da suka zo sun yi mutane sadaka, kuma ko yanzu din mutun yaje gidansu yayi complaining cewa da matsala kaza, za su dauka su bashi. Mutane ne masu kirki kwarai da gaske suke gayawa wato ainihin shi wannan sarki, suke ce da shi mutane ne waɗanda duk alhamis da litinin azumi suke yi kullun dare ba abinda suke sai salloli, za su zo nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama su yi sallah anan rauda, su ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk ranar asabar kuma za su tafi Baqi'a su je su ziyarci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin makabartar Baqi'a. Saboda haka waɗannan mutane ba su da bukata zuwa ga ainihin wata sadaka su suke bayarwa ma, sai ya ce a'a ku je ku fito da su ku ce su ma su zo su amsa. Mutane suka ce a'a ai ba zai yi wannan mutane a musu ma tayin karbar wata sadaka ba, domin mutane ne masu wadata kwarai da gaske. Wannan mai mulki ya matsa cewar lalle a je a fito da waɗannan mutane guda biyu ana zuwa ko ana kawo su, sai ga lalle waɗannan su ne mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa siffofin su a cikin mafarki, sai yake cewa waɗannan mutanen a rike su a tafi da su masaukin su din. Aka tafi da su masaukin su tare da shi, ana zuwa gidan kuwa shi da kansa da sauran tawagarsa da sauran mutane aka ci gaba da neman wato aka ci gaba da binkicen wato ainihin gidansu, har ɗakin sa aka yi ta dubawa ba a samu komai ba. Ba a samu komai ba, yayi tunani ya ga cewar shi fa wannan abin da yayi nan farkin nan wato abu ne wanda yayi tasiri a jikinsa. Shi dai ba wai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama a fili bane, a cikin bacci ne, amma tasirin yanda yaji yana ganin wannan abin lalle ko shakka babu da gaske ne. Ya ƙara shawari da wazirinsa, yace dai a sake bincike. Ya tashi da kansa ya rinka daga wato fuskarsa zuwa sama rufin wato ɗakin da suke kwana, ya sunkuyar da kansa ƙasa, sai ya ga wata shimfiɗa kamar wata taburma ta karauni, sai ya daga. Yana dagawa sai ya ga wani ɗan ƙaramin rami, yana dubawa sai ya ga abin tono kala-kala da abin kwashe ƙasa, sai ya gane cewa lalle waɗannan fa da gaske su ne mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cikin mafarki. Sai gashi ya tsananta bincike, sai aka ga cewar gashi sun yi wani katar rami ya mazo jikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda masallacin kabarin yana jikin masallacin ne, daga masallacin zaka shiga jikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saura Kiris su ashe manufarsu shine za su tona rami daga can masaukin su zuwa ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su janye gawar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tafi da ita. Su waɗannan mutane, waɗannan kuma da wato da aka gano alshin al'amarin da aka rike, sai shi wannan sarki yake musu tambaya ku su wane ne ku, da suka ga ba mafita suke cewa su tsakaninsu da Allah su kristoci ne, asalin masu ba musulmai bane ba. Duka wannan abin da aka shirya da sallar da suke yi da kaza da sadaka, an yi tanadi ne daga ainihin wato jama'ansu ta ainihin kristoci cewa su je su zaro ko su je su sato wato gawar Annabi sallallahu alaihi wasallama a garin Madina. Aka ga suwa za su iya wannan aiki, suka ce su za su iya su biyu dinnan. Sai gashi kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya nuna wa wato ɗaya daga cikin salihan bayi da suke rayuwa a wannan zamani, wanda yake kuma gashi mai mulki, gashi salihin bawa, gashi da mulki, zai samu damar yanda zai bincike ko shakka babu. Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya tona musu asiri, hakan ta tabbata aka kama su. abin lura a cikin wannan shine waɗanda suke ba musulmai ba za su iya shiryo duk wata irin wato gadar zare wanda musulmi zai iya hawa ya rifta imanin sa ya zabge gabaki daya to dama wannan shine ainihin bukatar su Allahu tabaraka wa ta'ala yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuraddukum an dinakum in istata'u ba za su gushe fa suna ya karku ba sai sun ga cewa sun zubar da ku kun yi ridda kun bar addinin ku in dai sun samu damar haka to ko shakka babu sai sun kawar da ku daga ainihin addinin ku an samu fituntunu wanda suka faru a wannan kasar kamar yadda aka gaya mana wanda suke raye kuma suke da wayo a lokacin na ainihin matsalar ta tsine sai ya bayyana cewa ba ma musulmi bane gabaki daya saboda haka akidoji suna zuwa wanda zaka ga mutum ya zage dan ya ce shi musulmi ne amma kuma ba musulunci ne a zuciyarsa ba ya kullo wani abu ne domin ya zo ya kawar da musulmi idan zai zamto tun a wancan zamani din shi wannan wato Nuruddin Zanki shekara 511 fa aka haife shi kaga shekara wajen 600 da abu kenan ya bar duniya tuntuni wannan mutumin tun a lokacin sa aka sami wato irin wannan shirye gadar zare irin wannan makirci ne wanda suke kristoci ba musulmai ba kaga kenan abu ne mai sauki a yanzu a samu irin wannan muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mana imanin mu lalle wajibi ne mu zamto cikin wato ankara mutum ya zamto a ankare ka zamto ƴaƴayenka da matanka da duk wanda kake lura da su lura da irin wato irin waɗannan muggan ainihin aqidu kada mutum ya zo ya rubuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umurtar ku da wannan al'amari sai fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka wannan jaha ta mu ta bauchi Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara mata zaman lafiya da kuma albarka duk abin da ake tsoro na fitintunu Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawar duk abin da ake fata na albarka da zaman lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo shi ka ƙara shi a wannan jiha wannan gari namu na ningi Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya duk tangarda take faruwa ya ubangiji kai ne mahallicin kowa komai mallakar ka ne ya ubangiji ka daidaita al'amura ka kawo zaman lafiya ya ubangiji ka sa mu kikkiawan ƙashe ya ubangiji ka ji kan iyayen mu ka sa mu cika da imani marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya qumu ila salatikum yarhamukumullah